So, Mom, why do you like vocals so much?
A singer of the tremendous magnitude of, say, Billie Holiday, Nancy Wilson, and Abby Lincoln, those women all had the same marvelous talent. They could make you feel exactly what they are talking about. Then when they're talking about their pain, you could relate it to a situation in your own life. When they sing about how this love of their life let them down, you can really relate and you can say, ah, that's what I felt. Oh, she must have known my man.
Do you like Diva Blue?
Yes, Diva Blue, I like her very, very much. She has such a good, soulful feeling in her music.
Lush life, living through my very rushed life, bringing you into my life, taking note of each day. Comes our way.
No, no.
da 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 da